Our marketers were denied access of selling their farm products, selling their fish.
Yace an haramta ma 'yan kasuwanmu harkokin kasuwancinsu da sayar da amfanin gonarsu da sana'ar sayar da kifi da sayar da shanu duk da sunan samar da tsaro. Bisa girmamawa, ya kamata jami'an tsaro su sake tunani a kai, a cewar gwamnan.
Three local government areas are very key. One is Kukawa local government.
Yace akwai tsaranan hukumomi guda uku masu muhimmancin gaske wanda suka hada da karamar hukumar Kukawa da garin Baga da Kuraskawa da kuma cikin garin Kukawan kanta. Da dole a sake karbo su, ya kuma kasance akwai jami'an tsaro a cikin su.
Right now we have over 500,000 population in Mangono without doing anything.
Yace a yanzu haka akwai mutane fiye da 500,000 a garin Mangono da ba su da ayyukan yi, da wasu 300,000 a garin Gajiram da 150,000 a garin Mobar, wanda dukkanin su ba su da abin da suke yi. Kuma wannan babban barazana ne mana, kuma ana iya saka su cikin aikin 'yan Boko Haram cikin sauki. Wannan mafita zai kasance mana da wuyan gaske. Yace a yanzu hakan 'yan ƙungiyar Boko Haram na garin Tumbos duk musun mabuyan su, kuma sun inda suke, kuma a shirye muke mu ba ku bayanan inda suke. Kuma idan ba an share wannan gari na Tumbos ba, ba za a samu zaman lafiya ba a arewacin Borno.
We have to be so courageous now. We can't open the road one day.
Gwamnan yace ya kamata mu zo masu jajircewa, don bai kamata a ce an buɗe hanya kwana ɗaya kuma a ce 'yan ƙungiyar Boko Haram sun zo sun harbi mutum ɗaya zuwa biyu, washe gari a ce an sake rufe wannan hanyar ba. Wannan kamar muna ja da baya ne, ko kuma muna mika kai ga 'yan ƙungiyar Boko Haram, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Na farko dai sai da ministan harkokin tsaron mai zama Bashir Magashi mai ritaya ya shaida wa gwamnan jihar Borno cewa ya zo ne don ta kulla zangantaka tsakanin jami'an sojin Najeriya da kuma sojojin ƙasar Chad. Da yanzu hakan ke ci gaba da yaki da 'yan ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi.
Nigerian government is doing its best to provide the resources, both human and capital and equipment, to ensure this work is done properly.
Yace gwamnatin Najeriya tana iya nata kokari wajen samar da kayan yaki da kuɗaɗe da ma ma'aikata don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na 'yan ƙungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Fitina ba tun ƙarshe ba, har yi tsibarin ba.